Mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da Alabiya murya zamani dauke da labarin wani kaman barasa da hukumar Hizba ta yi, wanda iya cewa yana da fuskoki guda biyu. Fuska ta farko dai wata katuwar mota ce samfurin kwantena cike da barasar, wadda ta samu nasarar karɓa daga hannun hukumar Karota, bayan da jami'an na Karota suka kama wannan barasa, kuma a wannan karo suka dankawa hukumar Karota, wanda yanzu haka a wannan karo suka danka hukumar Hizbar kenan. Kuma yanzu haka ina iya ganin wannan babban mota ta kwantena makare da wannan barasa, ba ma a kai ga fara sauke ta ba, domin dai ana dakon abinda kotu za ta ce akan wannan al'amari. Sannan gaba ta biyu akwai ita ma wata mota karama, wadda ita ma aka shigo da ita ta bangaren Zariya kenan, kuma aka shigo da ita jihar Kano ta wajen karamar hukumar Kiru, wanda kuma a daren jiya jami'an na Hizba suka samu nasarar kama ita ma wannan mota karama cike da barasa, wanda yanzu haka direban motar da kuma shi kansa mai wannan barasa, wanda yake mazaunin unguwar Sabon Gari ne, dukkaninsu suna hannun hukumar Hizbar, kuma suna gudanar da bincike, wanda kowane lokaci daga yanzu musamman gobe idan Allah ya kai mu suna sa ran za su gabatar da al'amarin a gaban alkali, domin dai kotu ta yi abin da ida ce a kai. Wanda kuma a hanyar su ta dawowa ne daga kama waccan mota ta barasa daga Kiru, suka yi arba da wani matashi ya zare wata tsohuwar adda mai tsatsa yana yunkurin kakkaftawa wani, kuma jami'an na Hizba a daren ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka dangwali birki suka sauko, kuma suka shiga tsakani har suka samu nasarar kama wancan matashi dauke da waccan tsohuwar adda tata mai tsatsa da aka yi zargin yana yunkurin kakkafta wani, wanda yanzu haka shi ma yana hannun wannan hukuma ta Hizba, kuma suna yin iya daidai gwargwadon bincikensu kafin su mika shi zuwa mataki na gaba, shi ma duka irin daukan matakin da ida ce akan wannan al'amari. Baya ga wannan kuma akwai wasu batutuwa da su ma dai masu jibi da wannan hukuma ta Hizba da muke ta bibiya domin jin martanin hukumomin, ko in ce shugabannin hukumar Hizbar. To amma kasancewar a wannan rana akwai wato public holiday a turance, wadda iya cewa rana ce ta hutu, hakan yasa ita kanta hukumar ta Hizba ba kowanne ne daga cikin kusoshin hukumar a yanzu haka yake kan kujerarsa office ba. Wasu sun shigo kuma sun tafi wasu ayyukan dai na hukumar. To amma dai muna nan muna bibiye su, ko a yau din ko kuma a gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu da martanin su kansu waɗannan shugabanni na hukumar Hizbar dangane da waɗannan al'amura da suke gabansu. Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.